الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 30 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 29 ga watan goma shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da tsaya ma gawa idan za a wuce da ita tsaya ma gawa idan za a wuce da ita cewa wanda ke zaune ya tashi ya tsaya har sai ta wuce wanda kuke cikin tafiya ya dakata har sai ta gitta shi abu ne wanda aka shar'anta shi a farkon musulunci kamar yanda hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata akan haka kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari wata rana an wuce da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa ya tashi ya tsaya suka ki tashi sai manzon Allah ya ce me ya hana ku tashi suka ce ya rasulullahi gawar bai hude ce ba sai manzon Allah yake cewa alaysat nafsan shin gawar bai hude ba rai bane ba hadisin yana cikin sahihul bukhari wannan hadisi da sauransu suna tabbatar da tsaya ma gawa to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dina tashi ya tsaya ma gawa kamar yanda hadisai ne da dama waɗanda suke fa'idantar da wannan hukunci an shafe shi kamar yanda sheikh wannan sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan hadisai a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz hadisan da suke tabbatar da wannan tsaya ma gawa abu ne a farkon musulunci amma daga baya an shafe hukuncin tsaya ma gawa hakanan tsayuwa ta biyu wadda ita ma an shafe ta shine ga wanda ya riga yi gawa zuwa makabarta a farkon musulunci baya halatta ya zauna sai in an kawo gawa an aje ta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa makabarta kafin gawa ta iso manzo Allah da jama'a sai suka tsaya sai wani malami daga cikin malaman yahudu sai yake cewa mu ma haka muke in mun riga yi gawa zawwa makabarta ba ma zama sai an kawo an aje manzo Allah sai ya zauna domin ya saba musu daga wannan lokaci shi ma wannan tsayuwa aka shafe ta in ka isa makabarta kafin gawa ta iso to ya halatta ka zauna amma a farkon musulunci bai halatta ba, dole sai an kawo gawa an aje, in zama kake sannan daga baya ka zauna. To wannan tsayuwa biyu dukkan su an shafe su, kenan tsaya ma gawa idan za ta wuce. Na biyu kenan ga wanda ya riga yi gawa zuwa makabarta, tsayawa cewa sai an kawo ta an aje, to shi ma an shafe shi. Dukkan waɗannan mas'ala biyu Albani Allah ya ji kansa ya zo da hadisan da suka tabbatar da wannan shafe waɗannan hukunci a cikin ahkamul jana'iz. Na'am.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana ya tsani ma'ana ya ga masallaci alama a kushinsa. A wannan magana tabbatacciya ce ko kuma ba tabbatacciya ba?
To ita wannan magana ni ban ma taɓa jin ta ba in ba yau ba, wai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wai yana kyamar ya ga alamar sallah wato a goshin mutum, kamar misali tabo. To ai shi wannan tabo da yake kasancewa a goshin bawa, wani yana kasancewa shine ya sabbaba, wani kuma kasancewar abu ne wanda yake ya riga ya fito. An gane ku? Shi ka goga goshinka don ya yi alama, wannan haramu ne. Amma kasancewar in yau da gobe ne, ma'ana goshinka yi wannan alama, kuma wannan ba laifi ba ne ba. Amma na mutum ya goga goshin shi domin alamar sujada ta bayyana a fuskar shi, wannan ba ya halatta. Don haka malamai da suka fassara simahum fi wujuhihim min athari sujud, alamar su a cikin huskokinsu game da gurabun sujada, ma'ana haske ne Allah yake sakawa a cikin wato goshin bawa. Misali wanda yake yawaita sallah, kamar yanda wannan wani daga cikin magabata shine lokacin da wani almajirinsa yana shigowa sai yake cewa man kasurat salatuhu billayli hasuna wajhuhu binnahari, da ya kalli fuskarsa ma sai yake cewa duk wanda sallolinsa na dare suka yawaita to fuskarsa za ta yi haske wato a cikin ne. Don haka wani haske ne Allah yake sakawa a cikin wato fuskar bawa. Don haka dai kenan, in kamar misali wannan tabo kasancewar ba kai ba ne ka yi sababin shi, to wannan ba matsala ba ne ba. Amma cewa manzon Allah ya ce yana kyamar ya ga irin wannan, wannan sai dai in an bincika ba mu san da shi ba. Na'am. Shi wannan kuma mas'ala ce ta daban, wanda yake tashi a tsaya ma wani idan ya zo gu ko kuma zai wuce, shi ma haramun ne. An gane ko? Haramun ne, domin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wannan haramci. Wata rana Muawiya Allah ya kara masa yadda ya fito, a lokacin nan akwai Abdullahi ibn Zubair da shi da wani daga cikin magabata, shi wancan sai ya tashi sai ya miƙe. Ibn Zubair sai ya ki tashi, Muawiya sai yake jinjina masa yake cewa ka yi daidai. Ya ce wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk wanda yake so a tashi a tsaya masa in ya zo hu, manzon Allah ya ce to ya yi masa ya kama mazaunin shi a gidan wuta. Duk wanda yake so in ya zo a tashi a tsaya masa, manzon Allah ya ce to ya kama mazaunin shi a gidan wuta. A lokacin nan Muawiya yana matsayin gwamna ne fa a birnin Sham, shi ne matsayin gwamna. Abdullahi ɗan Zubair sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai ya ki tashi, Muawiya ya jinjina masa ya ce ka yi daidai. Ya ce domin na ji manzon Allah na faɗa duk wanda ke so a tashi a tsaya masa to ya yi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta. Don haka kowane ne baya halatta a tashi a tsaya masa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala na faɗarsa ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Wanda bayani ya gabata ita wannan aya tana fa'idantar da mu al-mahabba, shine matukar so da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda tsantsar soyayya ga Allah ibada ce, ko ma mu ce rukuni ne daga cikin rukunnan ibada. Wanda bayani ya gabata ibada ana gina ta akan ginshikai guda uku. Ginshiki na farko shine tsantsar so da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ka fifita san Allah akan duk abin da kake so, sanda yake kunsar girmamawa da kaskanta kai da shi wanda kake so, sanda zai kai ka zuwa kwatanta duk abin da yake kai, kuma zaka hanu ga duk abin da yake ka daina. To irin wannan soyayya ibada ce, ba a sarrafa ta ga kowa in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya daidaita wani Allah da Allah a cikin irin wannan soyayya, ko ya fifita wani Allah akan Allah a cikin wannan soyayya, to ya zama mushriki. Don haka malam ya zo da wannan aya, abin da ya kafirtar da mushrikan jiya daidaita san Allah subhanahu wa ta'ala da gumakansu, yanda suke san Allah haka suke san gumakansu, shine ce yuhibbunahum kahubbillah, suna son gumakansu tamkar yanda suke son Allah. Sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai sune suka fi kowa tsananin kauna ga Allah subhanahu wataala. Dan haka kenan wannan ita ce gimshiki na farko kenan soyayya. Kenan sai mu gane sanda zai kai mutum zuwa aikata duk abin da shi wanda kake so zaka aikata duk abin da yake kai, kuma ka hanu game da abin da yake ka hanu, sanda zai cika zuciya ka girmama abin matukar girmamawa ka kaskanta kai gare shi, to wannan soyayya ce wanda matsayinta ibada ce. Wanda bayani ya gabata akan baban bakin gwargwado, kenan za mu shiga sabon babi. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تردي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. مالم الله يجي كنسنا فدا وتوان بابينا مسمى أو بندي كنسان بياني شين فدر الله سبحانه وتعالى لكي تكن سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Kusan da cewa kadai wato shaydani ne yake tsoratar da ku awliya ahu wato masoyansa fala ta khafuhum ubangiji ta'ala yace kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona ni ubangijin ku in kuntum mu'minina in har kun zamanto mu'minai na gaskiya mallan yayi tarjumar wannan babi akan wannan aya kenan daidai yake da kace masa babul khawf an gane ku kamar yanda baban da ya gabata zaka iya kiran shi babul mahabba kenan wannan ku zaka iya kiran shi babul khawf wanda bayani ya gabata ginshikan ibada uku ne farko shine kamalul hubbi lil ma'bud cikar so da kauna ga wanda ake bauta masa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala shine muka yi bayani a baya sai ka fifita san Allah akan duk abin da kake so an gane ko wannan soyayya ibada ce so wanda zai kai ka zuwa girmama shi wanda kake san matukar girmamawa ka kaskanta kai gare shi duk abin da yake kai zaka kwatanta bakin gurgurdan ikon ka abin da ya hane ka ka hannu to irin wannan soyayya ibada ce ba a sarrafa ta ga kowa in banda Allah daidaita Allah da wani Allah a cikin irin wannan so tsantsar shirka ne balantana fifita wani akan Allah subhanahu wataala dan haka kenan ita wannan aya ita ce take tabbatar mana cewa wannan rukuni ne daga cikin rukunnan ibada sannan wannan babi na biyu sai mallan yazo da gimshike na biyu shine al-khawf kenan kamalul khawf min al-ma'bud cikar tsoro game da shi wanda ake bauta ma sai ka fifita tsoron azabar Allah akan duk wani abu da kake tsoro sai ka fifita tsoron Allah akan duk wani abin da kake tsoro sannan ibada za ta inganta dan haka shi ma wannan ibada ce wadda ba a daidaita wani Allah da Allah a cikin ta ko a fifita wani Allah akan Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya daidaita wani da Allah a cikin irin wannan tsoro wanda bayani zai zo ko ya fifita wani Allah akan Allah a irin wannan tsoro to shi ma ya zama mushriki sannan gimshike na uku shine wato kamalur raja'i lil ma'bud cikar wato kwadai da kauna wato ga shi wanda kake bauta ma sai ka fifita kwadayin abin da ke gun Allah subhanahu wataala akan duk wani abu da kake kwadai don haka da shi wannan babi kenan wannan rukuni na biyu da rukuni na uku kar mu manta ayoyi sun gabata waɗanda suke fa'idantar da mu cewa yushikai ne na ibada na daga cikin su fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf wad'uhu khawfan wa tama'a ku bauta ma ubangijinku halin kuna tsoron azabar sa kuma halin kuna kwadayin rahamarsa kawai kenan ibada ana ginata akan al-khawf war raja tsoron azabar Allah da kwadayin rahamarsa haka kuma a cikin suratul isra ubangiji ta'ala ke fada ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ashahid wa yarjuna rahmatahu suna kwadayin rahamarsa wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura haka a cikin suratul anbiya wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ash-shahid wa yad'una na ragaban wa rahaba ubangiji ta'ala yace wadannan annabawa gaba daya suna bauta mana ragaban dan kwadayin rahamata wa rahaba kuma dan tsoron azabata sai ce wa kanu lana khashi'in ubangiji ta'ala yace sun kasance masu kaskanta kai da ji da bi zuwa gare ni haka a can cikin suratul sajida innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ashahid yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijin khawfan dan tsoran azabarsa wa tama'a kuma dan kwadayin rahamarsa haka a can cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab a takaice waɗannan ayoyi sune suka kunshi waɗannan ginshikai biyu daga cikin ginshikai uku na ibada kenan duk ibadar mai ibada matukar bai gina ta ba akan waɗannan abubuwa uku to ko shekara dubu yana ibada Allah ba zai karba ba kamar waɗanda suke da awar cewa ai su suna bauta ma Allah kawai dan tsantsar su ne da kauna wanda yake tsakanin su da shi ba sa bauta masa dan kwadayin aljanna ko dan tsoron wuta har ma fada suke wai me za su yi da aljanna in ba dan suwana suna cikin me za mu yi da aljanna can suke tun daren jiya su sun wuce da aljanna wai ibada domin kwadayin aljanna ko tsoron wuta wai ibada ce ta gaba garin jama'a su kawai tsabar su ne tsakanin su da wani to wannan koda ba su fada ba da harshen su wanda yake na fada da harshen su na hali sun fada cewa sun fi annabawan Allah da manzannin Allah gaba daya an gane ko a wannan sura suratul anbiya annabawa ne gaba manya Allah ya zanu su wanda a cikin wanda Allah ya zano in ka dauko tun daga ga annabi Ibrahim ga annabi Musa ga annabi Isa ga Zakariya ga Yahaya da sauransu ga annabi Dawud ga annabi Sulaiman da sauransu duka Allah su annabi Yunus su annabi Ayyub su annabi Nuhu dukkan su sune Allah ya zano amma a ƙarshe da aka zo sai yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati lalle waɗannan manzanni suna gaggawa a cikin dukkan wani ayyuka na alkhairi sai ce wa yaduquna na suna bauta mun sai ce ragaban dan kwadayin rahmata wa rahaba kuma dan tsoron azabata to kai ka ce wai baka kwadan aljanna baka tsoron wuta wai kawai tsantsar su ne aka wani sahabi yake ada yake cewa ya manzo Allah ya ce ni kawai abinda nake fata a rawayi gari kiyama Allah ya shigar da ni aljanna ya tsiratar da ni game da gidan wuta maza Allah ya ce haula hanu gandi mu ma duk kai ka wanda muke aljannar ita ce muke kwadai kuma wutar ita ce muke tsoro to dan haka dole sai mutun ya gina ibadar shi akan waɗannan ginshikai uku cikar so da kauna ga Allah cikar kwadai game da abin da ke gun Allah subhanahu wataala cikar tsoro game da azabar Allah subhanahu wataala to shine anan malam yayi baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine inna ma zalikumu shaytanu yukhawifu awliya wanda ita wannan aya ta zo ne a jerin wasu ayoyi waɗanda suke bayani game da yakin Uhudu bayan an gama yakin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato da jama'ar sa sun juya za su koma gida Madina wanda a yakin Uhudu wajen mutum 70 daga cikin mu'minai suka samu shahada wanda kuma mafi yawan jama'a wato an musu rauni sannan kuma gagajiya hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa rauni a yakin Uhudu an fasa masa kai an karya masa hakori na gaba to suna kan hanyar dawowarsu gida Madina sai wani labari ya cin musu cewa ai ga Abu Sufyan ya saki daura wata damara ta yaki domin ya biyo baya ya karasa da su shine Allah yake faɗa mana allazina qala lahumun nasu innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء wattaba uridwanallah wallahu zu fadlin azim sai ce inna ma zalikumu shaytanu yakhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala yace alladhina qala lahumun nas sune wadanda wato mutane suka fada musu ma'ana wani yazo ya fada musu yace innan nas kad jama'u lakum kusan da cewa waɗannan mutane fa sun sake haduwa sun yi wani sabon shiri saboda su dawo su karasa da ku fakhshawhum ku ji tsoron su maza ku yi ta kanku aka faɗa ma wai manzon Allah da mabiyansa cewa ai ga Abu Sufyan nan ya sake daura wata damara ta yaki zai biyo baya ya karasa da su ubangiji ta'ala sai yake cewa fazadahum imana wannan fada da aka ce fa shauhum ma'ana ku kiyaye su ku yi ta kanku fa zadahum imana sai ya gada musu imani da ubangijinsu a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ce a koma wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana game da duk abin da muka sa gaba wa ni'mal wakil madalla da abin dogaro shine ubangijinmu wanda duk wanda ya dogara da shi ba zai tabe ba ubangiji ta'ala yace fam qalabu bi ni'matin minallahi wato sai suka juya da wata ni'ima ta musamman daga gun Allah wa fadli kuma da wata fadla kyauta ta musamman lam yamsasu su babu wata mugunta da ta shafe su a lokacin nan da suka juyo sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyar Abu Sufyan sai yace mutanen nan tun daga ga sun dawo da sauransu sai suka koma to a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya rubuta ma manzansa da mu'minai tamkar sun sake dawowa fagen daga an koma karawa aka rubuta musu lada na musamman shine yace fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su babu wata mugunta da ta shafe su wattaba uridwanallah sun bi wato yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana iya abinda suke so abinda zai sa Allah ya yarda da su sai yace wallahu zu fadlin azim sai ce inna ma zalikum shaytan kusan da cewa wannan fa shaytani ne yukhawifu awliya yake tsoratar da ku wato masoyansa yukhawif anan kenan tana buƙatar maf'uli guda biyu al maf'ulul awwal kenan an shafe shi shine damir yanda zaka kaddara ay yukhawifukum awliya'ahu inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'a ay yukhawifukum awliya'a yana tsoratar da ku awliya'a ku masoyansa su wane ne waliyan shaytani sune waɗanda wato suke biya masa akan duk abin da yake umarni na ayyuka na alfasha da duk wasu ayyuka na sabon Allah domin duk wanda yake ma shaytani da'a to wannan ya zama waliyinsa kamar yanda Allah yake da waliyai to haka shaytani shi ma yana da waliyansa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut kuma haka can yake cewa faqatilu awliya'ash shaytan inna kaydash shaytani kana dha'ifa to haka anan yace falatu wannan inna ma zalikum ash-shaytan kusan da cewa kadai shaytani ne yukhawifu awliya'a yake tsoratar da ku awliya'ahu wato masoyansa sune waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu sai yace fala takhafuhu ubangiji ta'ala yace kada ku ji tsoransu wa khafuni in kuntum mu'minin wato ku ji tsoro na in har kun kasance wato mu'minai ne waɗanda suke na gaskiya to dan haka shi tsoro ya kasu izuwa kusan kashi biyu akwai tsoron da ake kiran shi al-khawfu ta'abudi tsoro wanda yake na ibada sannan na biyu shine al-khawfu jibilli ko kuma ka kiraye shi al-khawfu qabi'i shi tsoro wanda yake na ibada shine tsoron da zai kai ka izuwa kaskanta kai da girmamawa ga shi wanda kake tsora ta yanda wato zaka kwatanta duk abin da yake kai kai tsaye zaka mai kauya kuma abin da ya hane ka zaka hane to irin wannan tsoran ibada ne, ba a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ana kiran shi kenan al-khawfus sirr, ma'ana tsoro wanda yake na koyi. An gane ku, tsoro wanda yake na koyi. Dan haka wannan baya inganta ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda ya daidaita Allah da wani a cikin irin wannan tsoro, ko ya fifita wani Allah akan wani game da irin wannan tsoro, to ya zama mushriki. Yana duk tsoron da zai kai ka ka ringa tsoron wata cutarwa ta ɓuye ko kuma wani amfani, to wannan shine ake kiran shi al-khawfut ta'abbudi, wanda sadar da wata cutarwa gabawa wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, domin babu wanda ya isa ya cutar da kai da wani abu, ma'ana wani abu da zai cutar da kai in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma in Allah ya dora maka duk wani abu da zai iya cutar da kai, wannan ya dora ne saboda wata hikima ta shi. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas, lokacin da yake masa gargadi, manzon Allah yake ce masa, wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Kai sanin cewa al'umma gaba daya, tun daga farkon duniya har zuwa karshenta, dan adam da aljan, inda za su hadu akan amfanar da kai da wani abu, to ba za su iya amfanar da kai da komai sai abin da Allah ya kaddara maka za ka samu. Haka inda za su haɗe kai a bisa cutar da kai da wani abu su maka makalkashiya, to maza Allah ya ce sun yi kaɗan su cutar da kai da wani abu sai abin da Allah ya kaddara maka cewa zai same ka. To don haka tsoron cewa ai in nayi kaza, misali zai iya haukata ka ko ya talautar da kai ko ya turo maka wani bala'i da wata musiba, to duk wanda ya ji tsoron wani ba Allah ba akan irin wannan tsoro, to wannan ya zama mushriki. Tsoron cewa ai wani in yi fushi fa zai iya hallaka ka, zai iya turo maka wani bala'i ko ya talauta ka ko ya haukata ka ko ya yi maka kaza, to jin irin wannan tsoro baya halatta a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya ji tsoron wani ba Allah ba akan irin wannan abu, to ya zama mushriki. In har ya isa ya cutar da wani, to in rashin lafiya ta same shi yayi ma kansa, in talauci ya same shi yayi ma kansa. Dan haka Allah ya faɗa ga manzansa, ka faɗa musu kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Haka lokacin da mushrikai suka ringa tsoratar da annabi Nuhu cewa ai kar aje gumakansu ba za su hallakar da shi, shine anan Allah yake faɗa mana, watulu alaihim naba'a nuhi idza qala liqaumihi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qadu ilayya wa la tunziru. Shine anan annabi Nuhu alaihi salam yake cewa, in har misali zama na tsakankanin ku cewa ya girmama, kuna ganin cewa na dame ku na matsa muku, da gargadin da nake muku da ayoyin Allah kuna ganin cewa na takura muku, yace to ku san da cewa fa ni ga Allah na dogara ba kowa ba, dan haka duk wani kullakullan ku da duk abin da za ku hada, yace ku yi shi a bayyane, kar ma ku yi shi a boye, da ku da gumakan naku gaba ɗaya duk wani makirci da za ku iya kulla yace ku kulla. Sun maqadu ilayya yace sannan ku kashe ni, wala tunzirun yace kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido. Haka can lokacin da mutanen annabi Hud alaihi salam suka ringa faɗa masa, ya Hud ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunziru inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. suka ce masa wai ya kai hudu kai dai baka zo mana ba da wata hujja wadda za ta gamsar da mu akan bauta ma ubangijinka kuma wa ma na hannu bi tariki alihatina an kaule mu ba masu daina bautar gumakan mu bane saboda fadarka suka ce wa ma na hannu laka bi mu'mini kuma mu ba za mu gaskata ka ba a matsayin manzo cewa Allah ne ya turo ka zuwa gare mu suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu suka ce ba komai ba muke zato illa kawai kar aje wani daga cikin gumakan mu ya fusata ya bujiro maka da wata mugunta ya haukata ka ko ya kashe ka illa ataraka ba'du alihatina bisu a lokacin nahud yace to ku tabbata ni ina shaida ma Allah wanda ya turo ni kuma kuma ku shaida ba ni ba duk wani abin da kuke hada bautar Allah da shi ban yarda ba da shi ban amince masa ba sai yace fakiduni jami'an thumma la tunziru ku da gumakan naku gaba ɗaya ku kulla mun duk abin da za ku iya na makirci yace kar ku saurara mun daidai da kimtawar ido sai yace inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah shine ubangiji na shine ubangijin ma min dabbati domin babu wani abu wanda ke tafiya a ban kasa illa huwa akizun bi nasiyatiha bace ubangiji ta'ala shi ke rike da makwarkwatar kansa duk abin da yake tafiya a ban kasa Allah shi yake tuka shi shi yake juya shi iyayen din sai yace inna rabbi ala siratin mustaqim to dan haka irin wannan tsoro ibada ne ba a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu shine wato al-khawfu taqwa wannan al-khawfu jibilli ko kace al-khawfu dabi'i tsoro wanda yake na dabi'a Allah ya dabi'antar da mu akan tsoron wato wasu abubuwa misali muna tsoron cewa kada wuta ta kona ka duk wanda misali wuta ta rido shi janyewa zai to irin wannan tsoro ne wanda yake na dabi'a an gane ko Allah ne ya dabi'antar da bayi akan irin wannan kamar yadda annabi Musa alaihi salam lokacin da ɗan daban fir'auna suka saki igwai suka jefa igwansu da sanduna sai suka zama mucizzai annabi Musa sai ya ji tsoro sai ya ja da baya ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf innaka antal a'la karka ji tsoro domin kai kake sama da su da rinjaye wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata to kaga wannan tsoro ne na dabi'a duk wanda ya ga miciji ko kunama zai fushe masa to dan haka irin wannan tsoro ba abin zargi bane ko kaga misali wani babur ya rido ka kaucewa da zaka yi ka ji tsoro wannan duka wannan tsoro ne na dabi'a kenan wannan ba abin zargi bane to amma shi wancan tsoron wannan shi ibada ne ba a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wataala kenan sai mu gane shi ne tsoron da zai kai ka zuwa girmama shi wanda kake tsoron ka kaskanta kai ka ringa nisantar duk abin da ya hani dan kar aje makoma ta yi to irin wannan tsoro ibada ne shi ne annan Allah ya ce fala takhafuhum kar ku ji tsoronsu wa khafuni ubangiji ta'ala ya ce ku ji tsorona in kuntum mu'minina wato in har kun kasance mu'minai sannan malam ya zo da aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato da ke cikin suratul tauba inna ma ya amuru masajidallahi ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa kadai waɗanda suke rayar da masallatan Allah man amana billahi shine mutumin da yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da yinin karshe shine yinin alkiyama wa aqama as-salata mutumin da ya tsayar da sallah a lokacinta wa ata az-zakata ya bayar da zakkar dukiyarsa ga waɗanda suka cancanta a ba wa lam yakhsha illa Allah bi ji tsoron kowa in banda mahaliccinsa fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tabbas waɗannan za su kasance daga cikin bayi waɗanda suke shiryayye wannan aya ta sauka lokacin da su mushrikai suke alfahari suke nuna jiji da kai cewa ai su ne masu rayar da ɗakin Allah mai alhurma su ne masu hidimar masallacin Makka ubangiji ta'ala ya turo sakon makana lil mushrikina an yi amuru masajidallahi شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سيتي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين شنو بنجي تعالى يتي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي بيداتي كمشركي wato da za su rayar da masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr halin suna masu tabbatar da kafirci a bisa kansu cewa rashin yarda da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai dace ba a ce su za su rayar da masallatan Allah sai yace ulaika habiqat a'maluhum wadannan su ne wadanda ayyukansu gaba daya wanda suka aikata suka zube su ne ma'ana wanda ayyukansu sun zube sun baci wa fil nari hum khaliduna Allah yace kuma su masu dawwama ne a cikin wuta in sun shiga a ranar kiyama sai Allah ya bayyana mana waɗanda suke rayar da masallatai a hakika shine sai yace inna ma kusan da cewa kadai ya amuru masajidallahi wanda ke rayar da masallatan Allah man amana billahi shine mutumin da yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar alkiyama wa aqama as-salata ya tsayar da sallah wa ata az-zakata ya bayar da zakka wa lam yakhsha illa Allah bi jiforan kowa in banda ubangijinsa rayar da masallatai ta bangare biyu farko akwai rayar suwa wadda take hissiya an gane ko al-imara al-hissiya shine gina masallatai a gina masallatai to wannan rayuwa ce wadda take gata a tabbace akwai kuma al-imara al-ma'anawiyya rayar da masallatai a ma'anance shine rayar da su da sallah da ambaton Allah da karatun al-Qur'ani da abin da ya kama da haka to wannan ita ce rayuwa wadda take ta hakika kenan da wacce rayuwar ta ginawa da wannan rayuwar ta rayar da shi ta bangaren abin da ya shahi bauta ma Allah subhanahu wataala abu ne wanda ya takaita ga mu'mini domin kafiri in ya gina masallaci a hakika bai rayar da shi ba me yasa saboda ba zai amfana ba da gina wannan masallaci domin gina masallaci ibada ne ibada kwa take banta ne ga mu'mini ba kowa yake samun ladanta illa mu'mini shine yace inna ma ya'muru masajidallahi kusan da cewa kadai waɗanda ke rayar da masallatan Allah man amana billahi shine mutumin da yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da yini na ƙarshe wa aqama as-salata ya tsayar da sallah wa ata az-zakata ya bayar da zakka wa lam yakhsha illa Allah bi jiforan kowa in banda Allah subhanahu wataala wannan shine mahallu shahid kenan irin wannan tsoro wanda yake matsayin ibada wanda zaka kaskanta kai ga shi wanda kake tsoron to wannan ibada ce wadda ba ta halatta a sarrafa ta ga kowa in banda Allah subhanahu wataala shine sai ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muttaqin tabbas waɗannan su ne za su kasance wato daga cikin shiryayyu asa in ta zo a cikin maganganun Allah subhanahu wataala to ba kwadayi ba take fa'idantarwa abinda take fa'idantarwa tabbas ne kenan fa ulaika fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tabbas wadannan za su zamanto daga cikin shiryayyu wadanda makomar su ita ce aljanna wato a ranar kiyama dan haka dai wannan aya tana tabbatar mana irin wannan tsoro baya halatta a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wataala shine tsoron cewa ai in baka yi kaza ba wani ya iya cutar da kai ya tura ma rashin lafiya ko kuma kasancewar ya talautar da kai ko ya tura maka wani bala'i to wannan tsoro ne wanda baya halatta a sarrafa shi ga kowa in banda Allah subhanahu wataala sarrafa shi ga wani Allah shirka ne an gane ku na kamar misali yace maka wai je ka ka gani sai ka ce masa ba abin da zan gani sai alkhairi inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum shine anan kina yace walam yakhsha bi jiforan kowa illa Allah in banda Allah subhanahu wataala dan haka can Allah yace fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin haka kuma yace fala takhshawun nas wa khshaw kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na sannan aya ta uku a baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ke fada wa minan nas wato na daga cikin mutane mai yaqulu amanna billahi wanda ke fada mun yi imani da Allah haka yake fada da baka fa idza udhiya fillahi idan aka cutar da shi fillahi wato a sababin imani da yayi da Allah fi anan kana iya daukanta a matsayin alba sababiyya kenan a matsayin ba ce wadda take sababiyya fillahi ai bi sababi imanihi billahi a sababin imanin da yayi da Allah ko kuma fillahi ai fi shar'illahi ka dauke ta kenan akan fi ce azzarfiya ma'ana game da shari'a ta Allah abinda Allah ya shar'anta aka cutar da shi a sababin yana da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace ja'ala fitnatan nas wato sai ya maida wannan fitina ta mutane da suke masa me ake nihi da fitina anan cutarwa domin cutarwa ta kan sa mutun ya ja da baya wani lokaci shine yace ja'ala fitnatan nas sai ya maida wannan cutar wadda mutane suke masa ka azabillah tamkar azabar Allah sai yace wala in ja'a nasrun min rabbika in har wani taimako daga gun ubangijinka ya zo ma bayan sa mu'minai la yaqulunna sai ka ji shi irin wannan mutun yana fada inna kunna ma'akum lalle mu ma muna tare da ku abinda aka samu na ganima a raba da mu sai yace awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin shin yanzu Allah bai zaman tuba masani game da abin da yake cikin zukatan bayinsa dan haka kenan wannan sifa ce ta munafikai wanda imanin su ya takaita ne a baka wanda in wani abu na cutarwa ya same su to sai su ja da baya dandanan su koma kafirci duk mutumin da cutar wadda ake masa a sababin imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan zai maida wannan cutarwa kamar azabar Allah misali in aka ce masa ya dena kaza in bai dena ba za a yi masa kaza to sai ya dena wannan abu saboda wai tsoron wannan azaba da za a masa ya daidaita ta ne da azabar Allah kenan anan menene ya dace ka fifita azabar Allah akan duk wata azaba kenan na cewa in baka dena ba za a yi maka kaza alhali abin nan da aka ce ka dena abu ne wanda Allah ya umarce ka da shi to anan in ka dena dan tsoron wannan cutarwa kenan wannan ka daidaita shi da Allah subhanahu wataala domin ka daidaita tsoron shi da Allah subhanahu wataala kenan yanda kake tsoron azabar Allah kenan haka kake tsoron shi wanda alhali ko abin da ya zama wajibi ka fifita tsoron azabar Allah akan duk wani abu da kake tsoro to wanda wannan sifa ce ta munafikai in aka musu ka shede da barazana akan wani abu aka ce in har ba ku dena ba to ku san ga abu kaza da zai biyo baya alhali ko abu ne wanda Allah ya umarni sai su ja da baya saboda tsoron wannan cutarwa shine anan yace wa minan nasi na daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda ke fadar mun yi imani da Allah fa idza udhiya fillahi in an cutar da shi a sababin imanin da yayi da Allah ja'ala fitnatan nas sai ya maida wannan cutarwar ta mutane ka azabillah daidai da azabar Allah take kina in aka masa kashiri da barazana aka ce in har baka dena ba kaza za a maka to sai ya ja da baya ya koma zuwa kafircin sa sai ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika shine malam yace al aya kenan ka cike ayar ai akmilil aya ka cike ayar shine kenan cikon ayar shine yace wala in ja'a nasrun min rabbika in wani taimako daga gun ubangijinka ya zo ma bayan sa mu'minai ma'ana suka samu galaba akan kafirai aka samu ganima la yaqulunna sai ka ji yana fada inna kunna ma'akum lalle mu ma muna tare da ku a raba da mu wannan ganima da aka samu kenan su dama munafikai yan tayi dadi ne in tayi dadi suna nan in kuma sanani yayi kuma sai su ja da baya kamar yadda Allah ya faɗa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun nitma annabi
wa in asabatuhu fitnatun yanqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Shine yace wala in jaa nasrun min rabbika, in har wani taimako daga gun ubangijinka yazo, la yaqulunna, sai kaji yana fada, inna kunna ma'akum, lalle ai mu muna tare da ku, mu ma a raba da mu. Sai yace aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin, shin Allah bai zaman tuba masani game da abin da yake cikin zukatan mu'minai? Dan haka Allah shine masani game da abin da yake cikin zukatan mu'minai, inda imanin su na hakika imani ne na gaskiya, to da sun fifita tsoron Allah akan duk wani abu da suke tsoro. Dan haka dai anan duk wanda ya daidaita tsoron hukuba ta wani da hukuba ta Allah, to ya zama mushriki. Kenan ka fifita tsoron Allah akan duk wani abu da kake tsoro, in dai Allah ya ce kai abu ko ya ce ka daina, to aka maka kashe da aka maka barazana akan cewa in har baka fasa ba to ga abin da zai biyo baya, to anan bayya halatta ka ja da baya, tunda umarni ne na Allah ko hani ne na Allah ka fifita tsoron azabar Allah subhanahu wataala akan duk wata azaba, duk wata azaba da mutum zai maka dai bakinta dai na rayuwar duniya. Kamar yanda misali lokacin da Fir'auni yake fada ga ƴan dabansa waɗanda suka yi imani da annabi Musa, shine yake cewa in har ba ku daina ba ku yi wannan ba ku dawo ba daga imani da kuka yi da annabi Musa, yace zan yanke hannun dama kafar hagu, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, yace kuma zan tsire ku a jikin kututture na dabino, wala ta'lamunna, kuma lalle ne za ku yi sani, ayyuna ashaddu azaban wa abqa, ni da ubangijin Musa wane ne yafi tsananin azaba kuma wane ne yafi dawwamar da azaba. Ni suka fada ta suka yi lannu usiraka alama ja'ana minal bayyinati wallazi faqarna faqdi ma anta qad inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sir wallahu khairun wa abqa. Suka ce masa lannu usiraka, suka ce fir'auna mu ho ba za mu fifita ka ba, mu fifita jin tsoron ka, alama ja'ana minal bayyinati, akan abin da yazo mana na hujjoji masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar mana cewa annabi Musa manzo ne Allah ya turo mana. Suka ce wallazi fadarana, rantsuwa muke da ubangijin da ya kage halittar mu, maganar mu juyo baya ma bata taso ba. Suka ce masa faqdi ma anta qaf, aikata duk abin da zaka aikata, inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, iya abinda zaka yi a wannan rayuwa ce wata duniya kawai, in ma ka azabtar da mu ka yanke hannun dama ka yanke kafar hagu ka tsire mu a jikin kututturen dabino, to azaba ce wadda take kawai ta rayuwar duniya. Inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, iya abinda zaka yi kai in ma kai iya rayuwar duniya ce kawai. To dan haka kaga anan sun fifita azabar Allah akan wato azabar shi Fir'auna. To dan haka anan duk wanda zai ma kashe da wani barazana akan abin da Allah ya ce kai in har baka daina ba, to anan kar ma ka waiwaya ka fifita azabar Allah akan wannan azaba ta shi, ka bi umarnin Allah subhanahu wataala, kenan daidaita tsoron wani da Allah a cikin wannan irin wannan azaba, ko fifita jin tsoron wani akan tsoron Allah, to wannan shirka ne. Duk wanda ya haka kenan ya bar musulunci. Shine malam yazo da wannan aya, sanan yazo da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, hadisi ne marfu, ma'ana fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan Allah yake cewa inna min ba'fil yaqini, lalle yana daga rauni wanda yake na sakankan cewa, idan aka ce al-yaqin wato gasgatawa wadda babu kokonto dide da misqala zarra a cikin ta, kenan shine gasgatawa dari saman dari shine yaqini. Shine yace inna min ba'fil yaqini, yana daga rauni na sakankan cewa da ubangiji subhanahu wataala, an turdiyan nasa, shine ka nemi yarda ta mutane, bi sakadillahi, game da abinda zai sanya Allah ya yi fushi. Kai dai abin da kake so mutane su yarda da kai, ko da Allah zai yi fushi da kai, to wannan yana nuna raunin yaqini, ma'ana ba ka yi imani da Allah ba. duk wanda yayi imani da Allah ba yanda za a yi ya nemi yarda ta mutane in dai Allah zai yi fushi da shi akan wannan abu. To shine yace inna min ba'il yaqini, yana daga cikin raunin sakankancewa shine yarda da Allah. An turdiyan nasa, da zaka nemi yarda ta mutane bi sakadillahi, game da fushi na Ubangiji. Ka aikata abu wai dan kar mutane su yi fushi da kai, a dan su yarda da kai, su amince da kai, kuma alhali ka tabbata wannan abu in ka aikata Allah zai yi fushi da kai domin saba masa ne. To wannan yana nuna cewa baka yarda da Allah subhanahu wataala, imanin ka bai cika ba. Sai ya ce wa anta hamadahum ala rizqillahi, kuma shine da zaka ringa yabon mutane kana ta musu godiya akan arziki na Allah da ya koro maka. Shi yaban anan na wanda kwata-kwata kawai, banda waɗannan mutane babu wanda kake yabo, ma'ana ka manta Ubangijin da ya maka wannan kyauta. Lalle in zuciyarka ta yarda ta amince, farko in ka samu abu to ka saka a cikin zuciyarka cewa Allah ne ya baka. To in mutum ya manta da cewa Allah ne ya bashi, kawai yayi ta godiya, yayi ta yabon mutane, to wannan yana nuna imanin shi bai tabbata ba. Wanda wannan mutane ba su bane suka baka, Allah shine ya baka. Su abin kawai ya biyo ta hannunsu. Farko abinda zaka yi godiya, Allah zaka gode ma. Bayan ka gode ma Allah, sannan ka gode musu su mutanen da suka maka. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Duk wanda ya muku wata kyauta, manzo Allah yace ku yi kokarin ku saka kyauta masa akan kyautar da ya muku. Sai yace wa illam tajidu ma tukafi'unahu, in har ba ku samu ba abinda za ku sa kauta masa alkhairin da ya muku. Manzo Allah yace fadu lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, ku yi ta masa addu'a, ku yi ta masa addu'a har ku ga cewa addu'ar da kuka masa ta kai sakayyar akan alkhairin da ya muku. To lalle ana gode ma mutane akan ni'imomin da suka ma, amma farko ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka shi ne yake cewa la yashkurillaha man la yashkurin nas, duk wanda baya gode ma mutane to ba zai gode ma Allah. Kenan farko abinda ake bukata in ka samu abu to ka saka a cikin zuciyarka, Allah ne ya baka. Farko kenan sai ka ce alhamdulillah, Allah na gode maka. Sannan su waɗanda suka maka wannan kyauta su ma ka gode musu. Amma haka kawai wa anta hamadahum ala rizq, ala rizqillah, ka gode ma mutane akan arziki na Allah da ya koro maka kai tsaye, ka manta Ubangijin da ya maka kyautar, to wannan yana nuna rauni wanda yake na yaqini. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa inna ma ana qasim wallahu almu'ti, ku san da cewa ni dai kadai mai rabo ne, matsayina mai rabo ne, Allah shine mai bayarwa. In kaga ka samu, Allah ne ya baka. In baka samu wato Allah ne bai nufaci ka ba da samu, amma ni iya aiki na kawai in raba. Sannan sai ya ce wa anta zummahum alama lam yu'tika Allah, shine da zaka zargi mutane akan abinda Allah bai baka ba, Allah bai kasa ba da kai, ba a baka ba in ya so, sai ka ringa zargin mutane kana zagin cewa ai ni an hana ni. Kaga wannan yana nuna raunin yaqini. In kaga baka samu ba, to ka dauka cewa Allah ne bai nufaci ka ba da samu. Inda Allah ya kaddara da rabanka to ba wanda yake sai hana. Shine yace wa anta zummahum, shine da zaka zarge su alama lam yu'tika Allah, akan abinda Allah bai baka ba. Sai yace inna rizqallahi, manzo Allah yace lalle arzikin Allah la yajurruhu hirsu harisi. Manzo Allah yace kwadan mai kwadai fa baya jayo shi. Duk kwadan mutum, duk zalamar sa, to abinda arzikin Allah ba wanda ya isa jayo shi. Sannan yace wala yurduhu karahiyatu karihi, wato kyamar mai kyama kuma ba ta mayar da shi, ma'ana duk wanda yake kin ka samu to bai isa ba ya maida abinda Allah subhanahu wataala ya kasa da kai. Shine al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa wa rizquka laysa yunqisu hutta anni wa laysa yazidu fi rizqi la anahu, yace bi asannu baya dada maka arziki. An gane ko bi asannu, in dai ka kama sababi bi a hankali, wato baya tauye arzikin bawa, abinda Allah ya yanka maka sai ka samu. yace al'ana'u wahala da zafin nema yace ita kuma ba ta da arzikin bawa bakin abinda Allah ya yanka maka ba yanda za a yi ka wuce shi to shine anan yace inna rizqallahi lalle arzikin Allah la yajurruhu hirsu harisi kwadan me kwadai kwadan makwadaici kenan baya janyo shi duk kwadan yin mutum to wannan baya janyo masa arziki na Allah kenan in Allah ya kasa da kai ne ka samu in Allah bai kasa da kai ba ba yanda za a yi ka samu sai ya ce wala yarudduhu karahiyatu karihi kyamar mai kyama ba ta mayar da arzikin Allah wannan hadisi Abu Nu'aym al-Asbahani shi ya rawaito shi a cikin littafin sa Hilyatul Awliya haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa Shu'abul Iman sai dai hadisi ne ga ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya an gane ko ma'ana ce ingantacciya tunda gaba na farko na cewa rauni ne na yaqini rashin yarda da Allah ne mutum yayi abinda mutane za su yarda da shi Allah yayi fushi da shi ma'ana mutum yayi abinda indai mutane za su yarda da shi ko da Allah zai yi fushi da shi ya aikata wannan to wannan yana nuna cewa bai yi imani da Allah subhanahu wata'ala yana da rauni yake haka mutumin da zai manta cewa Allah ne ya bashi kawai ya ringa yaban mutumin da ya bashi to wannan shi ma yana nuna rauni yake ne domin bai tabbatar da cewa Allah shine mai bayarwa haka mutumin da zai ringa zargin mutane akan dan ba a bashi ba ya ringa ganin laifin su to shi ma wannan rashin yarda da Allah ne inda Allah ya kasa da kai ya kaddara cewa zaka samu to ba wanda ya isa ya hana to haka misali mutumin da zai ringa an gane ko shine anan sai ya nuna cewa wato kwadayin mai kwadai baya janyo arziki Allah baya jin arzikin Allah kwadayin mai kwadai baya janyo shi kenan duk wato kokarin mutum bai isa ba ya janyo abinda Allah bai kaddara ba da shi kenan kuma haka duk abinda Allah ya kaddara da kai ma'ana ya kasa da kai to babu wani wanda ya isa ya hana duk kyamar wani mai kyama wanda yake gunewa cewa kar ka samu to ba yanda za a yi ya hana don haka ma'anar hadisin kenan ingantacciya ce Malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa dole sai mutum ya fifita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan komai me yasa anan kenan koda mutane za su yi fushi da kai in dai abu ne wanda Allah zai yarda da kai to ka nemi yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ka biya fushin mutane domin zukatan bayi a hannun Allah suke kamar yanda a hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yarda take faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani da tamasaridallahi bi sakhadin nas duk wanda ya nemi yarda ta Allah game da fushin mutane cewa abu ne wanda in ka aikata zaka sami yardar Allah to amma fa mutane za su yi fushi da kai sai ka fifita yarda ta Allah akan fushin mutane to radiyallahu anhu wannan mutumin Allah zai yarda da shi wa arda anhu an-nas kuma Allah zai sanya mutanen su yarda da shi koda sun yi fushi da kai sun ja baya to Allah zai dawo da zakatun su saboda zakatun bayi a hannun Allah suke shi yake juya su iyayen da su sai ya ce wa man iltamasa ridan nas duk wanda ya nemi yarda da amincewa ta mutane bi sakhadin lahi game da fushi na Allah to sakhidallahu alaihi Allah zai yi fushi da shi wa askhada alaihi an-nas kuma Allah zai sanya mutanen su ma su yi fushi da shi ka aikata abu dan dai mutane wato kar su yi fushi da kai to Allah sai yi fushi da kai kuma ya sanya mutanen su ma su yi fushi da kai me yasa saboda zukatun su a hannun Allah subhanahu wataala suke kenan anan a kullun bawa kar ya kalli mutane iya abinda za a yi ka kalli ubangijinka in nayi abun nan shin zai janyo mun fushin Allah ko kuma zai janyo mun yarda shi in ka aikata abun ka tabbata Allah zai yarda da kai amma fa mutane za su yi fushi da kai to anan ka fifita yarda ta Allah subhanahu wataala akan fushi na mutane kenan in ka aikata wannan abun Allah zai yarda da kai kuma zai sanya mutanen su yarda da kai koda sun yi fushin kuma za su dawo to amma in ka fifita wato shine yarda ta mutane akan fushin Allah, to Allah zai yi fushi da kai kuma zai sanya mutanen su ma su yi fushi da kai. Ibn Hibban shi ya rawaito wannan hadisi, kuma hadisi ne sahihi, don haka dai hadisin yana fa'idantar da mu mutum ya fifita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan komai, daidaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin wannan tsoro, ko fifita wani akan shi, to wannan shirka ne. Shine malam sai yake faɗa fihi masail, akwai mas'aloli a ƙarƙashin baban. Al'ula tafsiru ayati Ali Imran, wato mas'ala ta farko fassara ta ayat da ke cikin suratu Ali Imran, kenan bayani ya gabata. Inna ma zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kusan da cewa shaytani ne yake tsoratar da ku masoyansa, kar ku ji tsoron su, ku ji tsoro na ni Ubangijinku in har kun kasance mu'minai ne waɗanda suke na gaskiya. Athaniya, mas'ala ta biyu tafsiru ayati bara'a, wato fassara game da ayat da ke cikin suratu bara'a, kenan ita ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Ash-shahid shine ay wa lam yakhsha illa Allah, bai ji tsoron kowa in banda Ubangijinsa. Sai ce fa asaulaika an yakunu minal muhtadi. As-salisa, mas'ala ta uku tafsiru ayatil ankabut, wato fassara game da ayat da ke cikin suratul ankabut, kenan wa minan nas, yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah. Daga cikin mutane akwai wanda ke fadar cewa mun yi imani da Allah, in an cutar da shi game da imanin da yayi da Allah, ja'ala fitnatan nasi, sai ya maida cutarwa ta mutane kamar azabar Allah, ma'ana sai ya ji tsoron wannan cutar wadda mutane za su yi masa akan umarni na Allah, sai ya ja da baya. To wannan ya daidaita kaga tsoron wani da Allah subhanahu wa ta'ala, don haka yin haka kuma shirka ne. Mas'ala ta hudu annal yaqina yaqufu wa yaqwa, malam yace lalle shi yaqini yana yin rauni wani lokaci kuma yana karfafa. An gane ko? Imanin bawa kenan, wani lokaci yayi rauni, wani lokaci kuma ya karfafa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan yana daga cikin rauni ne yaqini, ka nemi yarda ta mutane game da fushin Allah, ka yabi mutane akan abin da suka baka, ka manta Ubangijin da ya baka wannan kyauta, ko kuma ka zargi mutane akan abin da basu baka ba, ka manta cewa Allah ne mai kaddara wa da kai. Al-khamisa, mas'ala ta biyar alamatu ba'afihi, yace alama ta raunin yaqini shine imani, sai ya ce wa min zalika hadhihi salat, yana daga cikin raunin yaqini kenan waɗannan abubuwa uku wanda muka ambata, kenan neman yarda ta mutane akan fushin Allah, gode musu ya manta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bashi wannan ni'ima, kenan kuma ya yi fushi akan abinda mutane suka hana shi, ya manta cewa Allah ne bai kaddara ba da shi. Mas'ala ta shida sai ya ce anna ikhlasa la khawfi lillahi min al-fara'id, lalle tsantsanta tsoro ga Allah yana daga cikin abinda Allah ya farlanta mana, ma'ana mu fifita tsoron Allah akan komai, wannan farilla ne, yana daga cikin abin da Allah ya farlanta mana, dole sai mun fifita tsoron Allah akan duk wani abu da muke tsoro. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai zikiru sawabi man fa'alahu, wato ambaton sakamakon lada ga duk wanda ya fifita tsoron Allah akan duk wani abu da yake tsoro. Menene sakamakon? In dai ka fifita tsoron Allah, ka bi umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai yarda da kai kuma ya sanya mutanen su yarda da kai. Asalina, mas'ala ta takwas zikiru iqabi man tarakahu, ambaton uquba ta wanda wato ya bar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala dan kada mutane su yi fushi da shi, kenan Allah zai yi fushi da shi kuma ya sanya mutane su yi fushi da shi, kaga babu azabar da ta wuce wannan. Allah ya yi fushi da mutum kuma ya sanya mutanen ma su yi fushi da shi, dan haka dai a kullun bawa ya fifita tsoron Allah subhanahu wataala, duk abin da zaka yi ka kawo Allah a gaban ka, kai abu domin yarda ta mutane ta Allah, koda mutane za su yi fushi da kai, koda mutane za su yi fushi da kai, kai dai ka nemi yarda ta Ubangiji subhanahu wataala. Wannan shine tsantsar tauhidi na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.